الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 27 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 30 daidai ga watan 7 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Kitabu Tauhid Allazi Huwa Haqqullahi 'Alal 'Abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai kasancewar limami ne ya zo masallaci, jama'a ba su halarto ba, kuma aka yi dace da wani sababi daga cikin sabubba wanda ke ba da damar hada sallah. Shin shi kadai a matsayin shi na limami ya gama sallah ko kuma ba zai gama ba? To, abinda muke so mu sani shi dai sababin wato hada waɗannan salloli guda biyu, wato shi ne rangwabe ne ga jama'a da ke tasowa daga gidajensu da wuraren sana'arsu domin su zo masallaci a hadu a yi sallah. Don haka aka musu wannan rangwabe. Don haka shi wannan rangwabe ya haɗa ne jama'a bai shahi ba ɗaiɗaikun mutane. Don haka kenan a nan liman abin da ya dace ya sallaci ita wannan sallah ta magariba. In lokacin isha yayi ya zo masallaci, in jama'a sun zo a sallaci sallar isha, in ba su zo ba kuma halin ya sallaci sallar isha shi ya koma. Kamar yanda misali aka yi rangwame ga jama'a na cewa in Idi da Juma'a sun haɗe, cewa yau ranar Idi ce kuma ranar Juma'a ce, cewa duk wanda ya je sallar Idi wajibcin zuwa Juma'a ya sauka daga kansa, amma shi liman dole ya je masallaci, saboda wanda bai samu sallar Idi shi sallar Juma'a ta zama wajibi a kansa, kenan dole ya je masallaci limami ya yi musu sallah. Don haka dai a nan limami zai yi magariba ya koma gida in lokacin isha ya yi kuma ya zo, kenan in jama'a sun zo a jami, in ba su zo ba kuma ya sallaci sallar isha shi.
Na'am.
Ah? abinda bai zama giba, kamar misali lokacin da kake tsawatar da jama'a game da wani mugu wanda yake dan ta'adda, domin su guje shi, ma'ana kar sharrinsa da muguntar shi ya shafe su, wannan ba a kiran shi da mutum. Misali mutum ne kaga yana kewaye-kewaye abu ne, to ba da yake kana iya cewa ku dai hankali ma ku adana kayan ku, wani ba mutumin kirki ba ne ba, kana da tabbas domin an kama shi ba so ɗaya ba so biyu ba game da ɗaukan kayan mutane, to wannan ba a lissafa shi cewa ka yi da shi. Yana daga cikin kenan giba wadda yi da mutum wadda aka tuge, wanda kenan yinta ba haramu ba ne ba. Lokacin da zaka ba mutane labari game da mugun hali na wani domin cewa su kiyaye shi.
Lokacin da iman ya yi da karfin fatiha, a wani lokaci ne ya dace ma mu ce amin.
To shi ma mu ba sa fara cewa amin sai idan limami ya fara, kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce. An gane ko? Idan limami ya fara faɗar amin, sannan su mamu za su ce amin, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ammana al-imamu fa amin. Idan limami ya fara faɗar amin, manzon Allah yace kuma ku ce amin. An gane ku? Tare da cewa akwai riwaya wadda ta zo cewa idza qala al-imamu ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Idan limami ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin, ku ce amin. Wannan shine dalilin malikiya da suka tafi akan cewa ma mu su za su ce amin, limami ba zai ce amin ba, illa kasancewar ita wacce riwaya da yace idza ammana al-imamu fa amin. Idan limami yace amin, manzo Allah yace kuma ku ce amin. Sai yace fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'mina al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Domin duk wanda fadar amin kinsa ta yi dace da ta mala'iku, wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. Domin mala'iku sukan ce amin, mala'ikun da suke cikin sama, lokacin da limami masallata suke cewa amin, in aka yi dace amin kin ku ta yi dace da ta mala'iku, to Allah yana gafarta ma bayinsa. To dan haka a takeice cewa idza ammana al-imamu, idan limami yace amin, dan haka ai idza shara'a fi ta'min, idan ya fara fadar amin, dan haka ba za ka riga yi limami fadar amin ba, sai ka bari in ya fara fadar amin sannan ku fara fada. Har ma akwai riwayar da take nuna cewa sai ma ya gama fadar amin sannan kuma mu za ku ce amin. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun shiga baban da ke bayani game da wato bayanin wani nau'i, wani abu daga cikin nau'ikan sihiri. Bayani ya gabata cewa shi sihiri wato nau'ika ne da dama, tare da cewa bayani ya gabata sihiri ya kasu kashi biyu. Akwai wato sihirin da ake kiran shi as-sihrul haqiqi, sannan kuma akwai as-sihrul takhyili. Idan aka ce as-sihrul haqiqi shine dabo wanda yake na tabbas, wanda ake yin shi domin cutar da bayin Allah, wanda ba kowa ke amfani da dabo illa waɗanda suke mabarnata a ban ƙasa, waɗanda ba sa son a zauna lafiya, masu nihin jefa kiyayya da gaba tsakankanin jama'a. Don haka shi wannan asihirul haqiqi ya kasu kashi biyu. Akwai wanda ke kasancewa ta hanyar shaidanu, mu'amala da shaidanu. Akwai wanda kuma ta hanyar wasu kulle-kulle ne wanda ake yi domin cutar da jama'a. Kashi na farko wanda ya kasance akwai sanya hannu na shaidani, to wannan hukuncinsa kafirci ne. Hukuncinsa kafirci ne. Saboda duk inda ɗan dabo yake galibi, to yana da aljannu shaidanu waɗanda suke masa hidima domin cimma burinsa akan abin da ya sa su. Don haka su da yawa irin waɗannan ɗan dabo waɗanda suke masu amfani da shaidanu, to akwai wasu alamomi da ake gane su. Akwai alamomi da ake gane su wanda mun yi bayanin cewa takan iya yiwa mu ambata alamomin, illa kasancewar bayani game da alamomin zai iya ɗaukan darasi guda gaba ɗaya. Alamomin da ake gane ɗan dabo da alamomin da ake gane wanda aka yi masa dabo. Don haka dai a takaice, galibi ɗan dabo wanda yake aiki da shaidanu so da yawa yakan ce ai masa yanka. Yankan kuma sai ya ayyana cewa dabba kala kaza, farar kaza ko bakar kaza ko wake-wake da abin da yayi kama da haka, a kawo masa ya yanka ma shaidanin, ko kuma ya yanka wannan dabba ba tare da sunan Allah ba. Kuma so da yawa in an yanka wannan dabba, shi ɗan dabo yakan sa a ɗauki wannan dabba aje a jefa ta kamar irin wani boren gida, ma'ana cikin inda babu kowa, wuri wanda yake wohintacce, domin shaidanu su zo su yi abin da suka dama da shi, ba ma ci ake wani lokaci. Shi dai a zubda ma shaidanin, a zubda musu shi. To wanda kar mu manta, bayani ya gabata, yanka ibada ne, ba a ma kowa yanka domin neman kusaci da girmamawa face Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kuma haka ya koma faɗa fa salli li rabbika wanhar. Waɗannan ayoyi guda biyu suna tabbatar mana yanka ibada ne. Ibada ku cancanta ce ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayya tarayya da kowa, bayya tarayya da komai game da duk wani abu mai sunan ibada. Don haka shi shaidani yakan gitta masa sharadin cewa sai an masa yanka. Shi ko ya tabbata duk wanda ya ma wani Allah yanka ya kafirta. To don haka wannan ka nau'i wato kafirci ne. Irin wannan dabo kafirci ne, koyan shi kafirci ne, koyar da shi kafirci ne, mai yin shi kafiri ne, wanda ya je ai masa shi ma ya bar addini, ya bar musulunci. Kashi na biyu wanda karma wanta dalilai sun gabata waɗanda suke tabbatar da kafircin ɗan dabo. Sannan kashi na biyu, shi baya kasancewa ta hanyar shaidanu, wasu kulle-kulle ne da wani surkulle wanda ake yi domin cutar da bayin Allah. To wannan shi bai kai haddi na kafirci ba, fasikanci ne, rashin da'a ne, ta'addanci ne a ban ƙasa. Don haka da shi wancan na farko da wannan na biyun, idan aka cafke su, to abinda yake ka'ida shi ne a sare musu kai, domin a huta da bala'insu da musibarsu. Da shi wancan na harkon wanda sihirin shi ya kai haddin kafirci, da wannan wanda bai kai haddin kafirci, to anan shugaba sai ya tsaya yayi nazari, saboda maslaha ta jama'a shi kanshi wanda daban shi bai kai haddin kafirci ba sai a sare masa kai domin a huta da bala'insa. Wanda kar mu manta ya tabbata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda uku, wato hukuncin sare ma dan dabo kai daga Umar Allah ya kara masa yadda, haka Jundub ibn Abdullah, haka matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Hafsa Allah ya yadda da ita, kamar yadda al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yace kashe dan dabo ya inganta daga mutum uku daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka shine anan mallam yace ko ya tuba a cikin masa'il kin da yazo da su to kashe shi za a yi, kamar yadda wasu malamai sun tafi anan akan haka, ko ya tuba sare masa kai za a yi, in tuba ne na gaskiya ya amfane shi a cikin kiyama. To amma dai in ya riga yazo ya tuba a magana mafi rinjaye, karban tuban shi za a yi a kyale shi. Domin Allah ya faɗa kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kashi na biyu shine asihru taqyidi, wanda a Hausa ake kiran shi rufa'idu, irin yanda ɗan dabo na Fir'aun suka zo da igwai da sandina a ranar Qurayya tsakaninsu da annabi Musa. Maw'idukum yawmu zinati wa an yuhsharu an-nasu duha fatawalla fir'aunu fajama'a kaydahu thumma ata qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Annabi Musa yace ku jefa duk abin da za ku jefa. Suka ce a'a kai dai wa an gane ku. Suka ce ya Musa imma an tulki wa imma an nakuna awwala man alqa, ya kai Musa imma ka fara jefa dabanka a gani, wa imma an nakuna awwala man alqa, ko kuma mu zamanto mu ne farkon wanda zamu jefa. Annabi Musa alaihi salam yace a ku dai ku jefa a gani tukwa. A lokacin nan suka jefa sandunan su da igwan su. Ubangiji ta'ala yace fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, sai ga maka wato igwan su da sandunan su da suka jefa sun rikida sun koma mucizai suna tafiya da gaggawa. A lokacin nan fa auja safi nafsihi khifatan Musa, annabi Musa alaihi salam sai ya saka tsoro a zuciyarsa ya ja baya da gudu. Ubangiji ta'ala ya ce masa la takhaf, dawo kada ka ji tsoro. An gane ko a can ya ce inni la yakhafu ladayyal mursalun, ya ce ni fa manzanni abuna ba sa ji tsoro. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce masa la takhaf, kar ka ji tsoro, innaka antal a'la, kai ke sama da su da rinjaye. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanahu, Ubangiji ta'ala ya ce jefar da abin da ke hannunka na sanda, in har ka jefar da ita Allah ya ce za ta rikida ta koma macijiya, talqaf ma sanahu, kuma za ta hade duk abin da suka aikata na dawo. Inna ma sanahu kaidu sahir, iya abin da suka aikata makirci ne na dan dabo. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan dabo ko baya rabauta a duk lokacin da yazo da dabansa. Dan haka wannan ana kiran shi asihru taqyidi, wanda har yau akwai shi. Shine muka yi bayani kamar yanda irin waɗannan masu rufa'ido za a hura wuta ku ga mutun ya fada a tsakiyar wuta, ko ku ga mutun ya kwashi garu shi yana ci, duka wannan rufa'ido ne. An gane ku ba garu shin da yake ci, idan ku ne yake nuna muku yana cin garu shi ko gashi a tsakiyar wuta, wutar a gefe shi a gefe, ko ya kwanta mota ta bi ta kansa. An gane ko wannan mota ba ta bi ta kansa, ita tana gefe shi yana gefe, idan ku ne yake nuna muku cewa ta hau kanshi. To wannan ana kiran shi asihru taqyidi, shi ma wannan wato rashin da'a ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Don haka shi ma barna ce wadda take mai girma, in ya kasance kuma ta hanyar shaytanu shi ma wannan asihirar tafiye to ya kai haddi wanda yake na kafirci. to shine dai a takaice baban da ya gabata mallan ya nuna mana wani nau'ika daga cikin nau'ika wanda yake na dabu kamar yanda yazo mana da hadisin Kaban ibn Qabisa daga mahaifinsa wato shine Qabisa ibn al-Mukhariq Allah ya kara masa yadda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada innal iyafata wa farqa wa tiyara min al-jibit wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal iyafata wato lalle abinda larabawa suke kiransa iyafa in aka ce al-iyafa shine wato tsawatar da tsuntsaye daga kan bishiya tsawatar da tsuntsaye daga kan itaciya wanda wani nau'i ne nasu na diba idan mutun yana nihin aikata wani aiki mai muhimmanci to dan yayi kokarin wai ganewa akwai alkhairi a cikin aikin ko babu alkhairi sai ya tafi ya tarar da itaciyar da ke akwai tsuntsaye a kanta sai ya tsawatar da su in suka yi wajen dama sai ya yi farin ciki da murna ya ba wannan al'amari gaba cewa akwai alkhairi a cikinsa idan ku suka yi hagun to sai ya ja da baya ya yi kudurin cewa wannan al'amari babu alkhairi a cikinsa to wannan shine ake kira al-iyafa an gane ku shine ake kira al-iyafa sai ya ce wa tarku wato wannan wa tarqa manzo Allah yace da afdar idan aka ce afdar kamar yanda Auf ibn Abi Jamila Allah ya ji kansa ya fassara mana sai yace al-khabtu yukhabtu bil ard wato zani ne da ake zanawa a ban kasa domin binciken gaib kamar yanda ake zawwa wurin boka sai ya zana kasa yayi wani zani wai ya baka labarin cewa abin nan akwai alkhairi a cikin sa ko babu alkhairi yayi yi ko ba zai yi ba ta hanyar wannan zani akan kasa zai yi binciken gaib to wannan shi ma dabo ne an gane ku dabo ne bugon kasa dabo ne ta koma yaya inda za a yi irin waɗannan da wanda zai yi zane irin na bishiya da wanda zai yi wasu zanuka duka wannan ana kiran shi wato dabo sannan na uku sai ya ce waɗiyara wato da canji idan aka ce addiyara shine canji an ciro shi ne daga abdayyu kamar yadda bayani ya gabata yadda suke wato tsawatar da tsuntsaye idan aka ce addiyara shine malamai suke cewa tarku da insani hajatahu wa atiqaduhu adama najahiha tasha'uman bi ba'dhi diyur aw bi mulaqatil a'war aw il a'raj shine mutun da wato yakan watsar da wata bukata sai ya ja da baya sai yayi kudirin cewa wannan bukata ba yanda za a yi ta biya wannan abu ba yanda za a yi ta tabbata saboda yayi canji game da wasu tsuntsaye ya ta da tsuntsaye sun yi wajen hagun sai ya ce ai babu alkhairi a cikin shi ko kuma a sababin da ya fito da sassafe ya hadu da mai ido daya ko ya hadu da gurgu sai ya ce a yau babu sa'a dan wannan canjin ne tun na jahiliya na cewa in mutum ya fito da sassafe in dai ya hadu da mai ido daya ko ya hadu da gurgu sai ya ce to a yau babu sa'a kamar yanda galibi duk kowace jama'a zaka samu suna da nau'i nasu na canji kamar yanda in ka dauka anan fada ake cewa wai cinikin farko ba a yin shi da bashi in ka bada kayanka a farkon kasuwa ka bada su da bashi to da bashi suke karewa akwai wadanda suke canfa cinikin dare wanda komai zaka saya in dai da dare ne ba sa sayar maka wai babu albarka a cikin shi akwai wadanda in sun bude shago da safi in kayan jika goma ka taya jika guda to ba za su barka barka ta hidi yanda za a yi ko dala ɗaya ne sai sun sai da wanda galibi an fi samun wannan canji a cikin arna cewa in ba su sai da maka ba to a wannan yini babu sa da irin yanda suke canfa cewa wai mujiya ta yi kuka a unguwa sai an yi mutuwa in dai ta sauka ta yi kuka, kamar yanda galibi a cikin ƙauyuka zaka sami irin wannan canyi. Idan mujiya ta zo ta sauka akan wata itaciya kusan gari, akan ɗauko bakin wuta sai an kore ta, ana shuna mata wuta ta tashi ta yi gaba, kar a bar ta ta yi kuka. Da irin yanda suke faɗa wai wata tauraruwa ta kama wannan tarmamuwa mai wutsiya, wai ganin ki ba alkhairi ba, wanda wai in ta kama wai musiba da bala'i yake. Da yanda kuma suke canfa wai duk shekarar da aka yi amfani na gona, to wai akwai cututtuka, akwai rashin lafiya da sauransu. Shine sai ka ji ana wata sanarwa cewa wai mutane wai su dar mafawon kargo ko su dar ma'aduwa, ko a ce abubuwa dai waɗanda suke gasunan daban 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 ana yin su. Har akwai shekarar da ake cewa sarki ya ce a ɗaura gujiya mai iya uku, kuma ka ga mutane wai da ɓawon kalbu a hannu, wai menene aka ce wai hatsi ya yi magana, wai ya ce wai kaɗan ne wai wanda zai ci shi wai abu. To shi ne wai sai aka ce wai addu'a wai sai ta ba shi amsa ta ce ku ɗarma ni na kare. To irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na canyi, kowace jama'a za ka same su da irin abubuwan da suke. To shi ne ake kira, wato shi ne ake kiran shi da suna wato at-tadayyur kenan. Mutum ya watsar da bukatar sa, yayi kudirin cewa ba yanda za a yi wannan bukata ta biya, saboda ya riga yayi canyi, kawai yayi kudirin yayi canyi, ya canfa wani abu. To shine a nan gaba ɗayan su waɗannan abubuwa uku, da al-iyafa da addar da al-iyara, manzo Allah yake cewa min al-jibt, wato suna daga al-jibt. Me ake nihi da al-jibt? Wato shine as-sihir, dabo kenan, kamar yanda Umar Allah ya karra masa yadda wato ya fassara mana a baban da ya gabata. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri sai yake cewa wal-jibtu rannatu shaytan, idan aka ce al-jibt wato murya ce ta shaytani, an gane ko murya ce wahayi ne na shaytani. In aka ce ranna murya, me ake nihi anan? Wahayi ne na shaytani, shine yake jefa irin wannan abu a cikin zuciyar bawa. To shine malam yake faɗa, yake cewa danganan hadisin kyakkyawa ne, illa kasancewar kamar yanda bayani ya gabata, hadisin bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kasancewar ma'anar hadisin ma'ana ce ingantacciya, domin akwai hadisai waɗanda suke ingantattu waɗanda suka kunshi ma'anarsa. Shine sai ce na ga al-Imam Abu Dawud da al-Imam Nasa'i da Ibn Hibban a cikin littafin sa ingantacce suna da wato lahumul musnadu minhu, wato suna da hadisi wanda yake al-musnad, wanda aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, minhu wato game da wannan bayani. Shine sai an gane ko shine kenan yayi mana ishara. Sannan malam yazo da hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda ke faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man iktabasa shu'batan minan nujumi, duk wanda ya dusani wani yanki na ilimin taurari. Lafazin iktabasa an ciro shi ne daga al-iktibas, wanda bayani ya gabata idan aka ce al-qabas shine bakin wuta, an gane ko bakin wuta kenan, wanda ake dusanowa domin aje a kunna wuta, to shine ake kira da al-qabas. To in aka ce al-iktibas kenan neman dusanar wuta, me ake nihi da iktabasa anan? Ai ta'allama, duk wanda yake musane shu'batan wani yanki minan nujumi na ilimin taurari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqad iktabasa shu'batan min as-sihr, tabbas wato ya dusani wani yanki na dabo, duk wanda ya nemi ilimi na taurari. Manzo Allah yace tabbas ya nemi sanin wani yanki wanda yake na dabo. Kaga anan ilmun nujum, sani na taurari game da abinda ke faruwa a ban kasa, to wannan nau'i ne na dabo. an gane ku shine malamai suke arrafa shi suke cewa ilmun yustadallu bihi ala alhawadis alardiya, wato ilimi ne wanda wato ake jagora da wannan ilimi akan abubuwan da ke faruwa a ban kasa na alkhairi ko kuma maimakon sa, wanda su masu irin wannan ilimi sukan yi amfani da tafiyar taurari da gusawarsu na cewa da hudowarsu da fakewarsu cewa duk wanda aka haife shi a lokacin tauraro kaza to wannan ma'azurci ne a rayuwarsa, ba zai yi wahala ba, duk abin da zai kama dandanan kawai zai samu sa. Kuma sukan ce duk wanda wato aka haife shi a tauraro kaza shi kuma wannan wato matsiyaci ne a rayuwarsa, bayyana sa da cewa tauraro kaza in ya hudo in yayi kaza to akwai wani abu kaza wanda zai faru a ban kasa. Idan tauraro kaza ya zo ya haɗu da tauraro kaza to akwai wani abu wanda zai faru a ban kasa, shi ne ake kira ilmin nujum, wanda wannan ilimi haramu ne. Mai yin shi shi ne ake kira almunajjim, mai diba kenan game da taurari domin ya bada labari game da abin da yake faruwa a ban kasa. To dan haka su ma almunajjimun waɗannan masu ilimin taurari tatattun makaryata ne, bokaye ne, ƴan dabo ne, saboda wannan ilimi ilimi ne wanda yake haramtacci. Tauraro ba shi da alaka da abin da ke faruwa a ban kasa, duk abin da ke faruwa a ban kasa wannan al'amari ne wanda yake na gani, sani ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, daidai da abinda zai zo nan gaba da sai gwani ɗaya, sani ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ko manzannin Allah ba su san abinda zai faru sai ta hanyar wahayi, idan Allah ya turo musu saƙo sannan su bada labari su ce lokaci kaza za a yi kaza, wannan kuma wahayi ne daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma a karan kansu annabawan Allah da manzanninsa ba su san gaibu ba, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya nuna mana sanin gaibu abu ne wanda yake banta da shi. Haka Hausawa ake faɗa sanin gaibu sai Allah, to haka yace mana walillahi ghaibu samawati wal ard, sanin duk wani abu wanda yake oyayye a cikin sama da cikin ƙasa cancanta ne ga Allah, kebanta ne ga Allah, shi kadai ya san duk abin da yake koye a cikin sama da duk abin da yake koye a cikin kasa. Haka ya faɗa wa inda humat mufatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la raqbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Haka in ka koma cikin suratul naml qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athu, dan haka manzanni suna sanin gaibu amma ta hanyar wahayi da Allah yake turo musu, kamar yanda yace ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyuqli'akum ala al-ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha, shine yace wa ma kana Allahu liyuqli'akum ala al-ghaib, Allah bai zamanto ba da zai nuna muku wani al'amari na gaibu, sai ya ce walakinallaha, sani dai Allah yajtabi min rusulihi man yasha, yakan zabi wanda ya so daga cikin manzanninsa ya nuna masa wani al'amari na gaibu, manzan ya bada labari cewa lokaci kaza kaza zai faru, kuma idan aka sa ido aka zare abin sai ya tabbata, domin manzannin Allah masu gaskiya ne, duk abin da suke faɗa wahayi ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala. Haka cikin suratul jin yace alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul, to dan haka shi wannan ilimi na taurari domin sanin abin da ke faruwa a ban kasa wannan ilimi ne haramtacce, domin nau'i ne daga cikin nau'ika na dabu. Akwai sani na taurari kamar yadda bayani ya gabata, wanda shi kuma matsayin shi halak ne, wanda wani lokaci yakan iya zama ma wajibi, domin sanin alƙibla da sanin lokata waɗanda suke na sallah. domin duk wanda ke tafiya a cikin duhun dare a cikin sahara, wanda ke tafiya a cikin sahara a lokaci na duhun dare, ko wanda ke tafiya a cikin teku a cikin duhun dare, baya sanin inda yake dusa sai ta hanyar taurari. An gane, baya iya gane cewa gabas yake ko yamma yake ko kudu yake ko arewa yake sai ta hanyar taurari. Mai tafiya a cikin sahara da mai tafiya a cikin teku a cikin duhun dare. Haka kafin a zo lokaci wanda yake na agogo, ta hanyar waɗannan taurari wato magabata suke gane sa'o'i waɗanda suke na dare. An gane ku, sa'o'i waɗanda suke na dare, a gane cewa yanzu ana lokaci kaza, yanzu ana lokaci kaza, har akai lokacin ketowar alfijir. To dan haka, domin sanin lokaci wanda yake na sallah da sanin alƙibla, to wannan ilimi kuma yakan zama wajibi. Dan haka Qatada ibn Di'ama, Allah ya ji kansa, yake cewa Allah ya halicci taurari saboda abubuwa guda uku. Duk wanda ya yi da'awar cewa akwai wani abu bayan wannan, to wannan ya kutsa ilimin da ba nashi ba. Wanda hikima ta farko da Allah ya halicci taurari, ya halicci su domin su zamanto ado ne ga sama, ga samaniya, samar duniya. Hikima ta farko, an gane ko, irin fitulu wanda ake yin ado a ɗaki masu kyalli, masu walƙiya, wanda ake kiranta surayya, irin waɗannan fitula da ake ratayawa. To haka samar duniya Allah ya ƙawatar da ita, ya halicci taurari domin su zame mata ado suna kyalli. Ba wanda yake sanin cewa taurari ado ne ga samaniya, sai wanda yake rayuwa a ƙauye inda babu wutar lantarki, inda babu wutar lantarki, kuma a irin lokacin da wata ya shiga duhu, zaka ga yanda taurari suke kyalli a cikin sama, suna bada haske, suna limsawa, suna bada kular-kular. Amma kana rayuwa a cikin birni inda ke akwai wutar lantarki, baka sanin wannan. Sannan abu na biyu, hikima ta biyu, Allah ya halicci taurari domin su zamanto makami ne na jefe shaidanu waɗanda suke satar maganganu na mala'iku, wanda Allah ya yi musu wahayi domin su je su jefa a kunnen boka. An gane ko, in an tambaye shi ya bada labari. Hikima ta uku, wato shine domin su zame mana wato alamomi ne na gane inda muka dosa lokacin da muke tafiya a cikin duhun dare, a cikin sahara, ko a cikin teku. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ya ce, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha, sai ya ce, waja'alnaha rujuman lish-shayatin. Kaga ana Allah ya ambata mana hikima biyu. Haka a can cikin suratul hijr, Ubangiji Ta'ala ya bayyana mana cewa wa zayyanaha lin-naziri, samar duniya Allah ya ce mun kawatar da ita da taurari, lin-nazirina, ga waɗanda suke masu kallo. To haka kuma ya faɗa cewa kuma hikima ta biyu shine jefe shaidanu, kamar yadda ya ce, illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Haka can cikin suratul Safat yake cewa, inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib, sai ce, wa hifzan min kulli shaytanin marid. To alama ta uku cewa alamomi ne na gane inda aka dosa, Allah ya ambata a cikin suratul An'am, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Ubangijinku shine ya halicci taurari saboda ku, litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, don ku gane inda kuke dosa a cikin duhu wanda yake na sarari, in kuna tafiya a cikin sahara, wal bahr, da lokacin da kuke tafiya a cikin teku. Haka a cikin suratul Nahl, Ubangiji Ta'ala na faɗa, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. To dan haka anan, wannan shine abinda ilimin da yake ya halatta kenan, domin gane inda mutum yake dosa kenan, kafin akai lokaci wanda yake na busol, na ci gaba, da wanda aka yi busol kenan. Matafiya ba sa gane cewa gabas suke ko yamma suke, kudu suke ko arewa suke, sai ta hanyar taurari a cikin duhun dare. To amma hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sanar da bayinsa yau ga ya dan abu ne kana dauke da shi a aljihunka duk inda kake tafiya sai ka aje shi in ka aje shi sai ya nuna maka inda kake ga kudu ga arewa ga gabas ga yamma tunda galibi kibiyar shi arewa take nunawa kenan ta nuna ma arewa ka san nan kin shi kenan kudu ne nan kuma gabas ne nan yamma ne da kenan shi wannan hadisi dai hadisi ne ingantacce wanda yana tabbatar mana ilimin taurari domin sanin abin da ke faruwa a ban kasa haramun ne domin nau'i ne daga cikin nau'ikan dabu al-imamu Abu Dawud shi ya rawaito hadisin danganan sa ingantacce ne sannan na ga al-imamu Nasa'i hadisin da muka tsaya a kansa kenan hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man aqada uqdatan wato duk wanda ya kulla wani kulli kuma na fasa fiha sannan yayi busa a cikin kullin faqad sahara manzo Allah yace tabbas yayi dabu an gane ko domin yan dabu daman galibi abinda suke kulli ne ake ai shine zaka ji ana cewa dan kokowa an kulle shi an gane ko wani dan kwallo an kulle shi ya kasa yin komai to duka aiki ne wanda yake na masihirta zaka ga irin wasu abubuwa da ake ratayawa sune suke yin sai a yi kulli kulli haka shine ake suke yi wannan kulli in za su yi shi sai sun tufa miyan su a ciki sun yi wata busa wanda a cikin wannan busar da suke akwai wasu wato addu'o'in su wadanda suke na shaytanu sunayen shaytanu da suke kamawa to wanda wannan nau'i ne wanda yake na dabu wanda zaka ga dangane da irin abubuwa da ake kulla ma yara na cewa maganin wani cadi da wani menene da sauransu zaka ga irin abubuwa ne na bokaye wani tsumma ne zaka ga ko wani zare ana kullawa ana wannan wata yar uwa take bani labari tana da diya sannan ga ƴan uwanta su ma suna da diya diyansu su waɗancan aka zo aka daura musu da wasu layu da wani menene din na cadi yaran kullun suna fama da irin waɗannan rashin lafiya amma ga ta ita wadda ba a daura mata komai ba da izinin Allah subhanahu wataala komai ba ta yi ba duk irin wannan marahil da yaro yake bi na wani zama wani rarrahi wani tsayuwa wani hudda hakuri duka lafiya kalau Allah ya kare shi ومن يتوكل على الله فهو حسبه اما su da suka kulla wannan shine ai annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wa man sahara duk wanda yayi dabo manzo Allah yace faqada ashraka tabbas wato yayi shirka da ubangijinsa kenan anan sai ka kayyade daban da ya kasance akwai sanya hannu na shaytani wanda ake amfani da shaytani kenan wannan shirka ne kafirci ne in babu sanya hannu na shaytani a cikin daban to wannan fasikanci ne zalunci ne ta'addanci ne shine yace wa man sahara duk wanda yayi dabo faqada ashraka manzo Allah yace tabbas yayi shirka da ubangijinsa sai yace wa man ta'allaka shay'an duk wanda ya rataye zuciyarsa da wani abu ma'ana yayi ruku da shi wukila ilaihi manzo Allah yace za a dogara da shi zuwa wannan abin da yayi ruku da shi ubangiji ta'ala zai fita daga cikin sha'adinsa wa man ta'allaka shay'an wukila ilaihi duk wanda ya rataye zuciyarsa da wani abu manzo Allah yace wukila ilaihi za a dogara da shi zuwa wannan abin da ya rataye zuciyarsa da shi ubangiji ta'ala zai fita daga sha'aninsa dan haka kenan dangantar ita wannan jumla wato da abin da ke gabaninta an gane kun yake gabaninta cewa duk wanda yayi kulla wani kulli sannan yayi busa a cikin shi yace faqad sahara tabbas yayi dabo domin Allah ya faɗa wa min sharrin nafafati fil uqad an nafafatu fil uqad sune wato as-sahara ɗan dabo kenan sai yace wa man sahara faqad ashraka duk wanda ya sihiri ko yace tabbas yayi shirka kenan domin shi daman dan dabo busa ne yake a cikin kulli yana nihin ya cimma burinsa da bukatarsa dan haka Allah sai ya dogara da shi zuwa wannan abu wanda yake haramtacce shi dan daban ne, ko kuma misali waɗanda suke zuwa wurin ƴan dabo idan an musu sihiri sai su ce a bari mu je wajen ƴan dabo, wannan ba wanda zai kunce shi sai dan dabo. Idan suka je wajen wannan dan dabo suka nemi cewa a karya wannan dabo, to Allah sai ya kyale su ya fita daga cikin al'amuransu. Amma inda a ce shi wanda aka masa dabo zai tafi wurin wanda ya dace a shar'ance a je gunsa domin neman magani da izinin Allah, waɗanda suke ruqiya, ruqiya wadda take ta dace ma shari'a da magungunna wanda shari'a ta yarda da su, to wannan in suka je wannan dogaro ne ga Ubangiji subhanahu wataala domin sun riko da sababi. Shi ko duk wanda ya dogara ga Ubangiji subhanahu wataala to Allah ya isa masa. Kaga yanzu misali wanda za a tabbatar da cewa an masa dabo, sai aka nemi karya wannan dabo ta hanyar da ya dace a shar'ance, ta hanyar karanta masa Alkur'ani da addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan Allah zai ji kunci lamarinsa, Allah zai ba shi lafiya. Amma duk wanda aka masa dabo ya tafi wajen bokaye da sunan cewa su za su karya wannan dabo, to Allah sai ya kyale shi da su bokayen, sai Allah ya fitar da cikin al'amuransa. Kenan duk wanda Allah ya dogarar da shi zuwa kansa, to daidai da kyautawar ido ba zai kai labari ba. An gane ku? Duk wanda Allah ya kyale shi ya fita daga cikin lamarinsa daidai da kyautawar ido, to bayan da za a iya kai labari. Don haka wannan hadisi yana ƙara nuna mana duk mutumin da ke dogaro ga kansa ya ringa jiji da kansa cewa shi ya ishi kanshi ta hanyar abin da yake faɗa ko ta hanyar abin da yake aikatawa, to Allah sai ya kyale shi. Lokacin da ka ringa nuna cewa ni ina da ilimi akan abu kaza, ni na ina da dabaru, ina da wayo, na san yadda za a yi intahiyar da abu kaza, kana nuna cewa kai ka ishi kanka, ka wadatu da kanka, to Allah sai ya kyale ka. Duk wanda Allah ya fita daga cikin al'amarinsa ko ba zai kai labari ba. Ko kuma ya zamanto yanzu misali mutumin da kawai akan wasu abubuwa da yake samu sai ya nuna cewa shi ya dogara da abu kaza, kawai ya wadace shi, ya ishe shi, kawai duk wani lissafin shi da duk wani kalkirkin shi ya dora shi akan wannan abu, to Allah sai ya kyale shi da wannan abin da ya tattara tunanin shi da lissafin shi akan wani. Sai kaga a kullun cikin wahala yake. Shine malamai suke bayani kamar misali irin ƴan uwa ma'aikata, so da yawa zaka ga ma'aikaci ya dogara kawai shi akan wannan albashi nashi, ya dogara shi akan wannan albashi, duk wani dabaru da duk wani abu a shi kawai wannan albashin ya saka ido ya dogara akan shi. Shi kuma wannan ka dauke shi a matsayin cewa wani sababi ce, wata hanya ce da Allah ya maka, amma hanyoyin Allah yawa gare su. An gane ko? Kar tunanin ka gaba daya ya koma kan wannan, in wani abu ya tunkaro ka ce ai in har nayi kaza to ina zan samu, wanda albashi na ga yana riga nayi kasayin shi nayi kaza. Abin da ya kamata wannan albashi kar ka waiwaya kan shi, in dai al'amari ne wanda ya dace a yi ko wanda ya zama wajibi, to kai kokari ka aikata, ka dogara ga Allah. Allah zai nuna maka mafita, zai buɗa maka wasu hanyoyi waɗanda kwata-kwata ba sa cikin tunaninka. Shi ne ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. To dan haka shi ne a nan ya ce duk wanda ya dogara da kansa, ma'ana ya dogara, ya rataye zuciyarsa, ya yi riko da wani abu, ya rataye zuciyarsa da shi, manzon Allah ya ce wukila ilaihi, za a dogara da shi zuwa wannan abu. To amma a inda cewa dogaro da kai baya zama laifi, shine abin da ya danganta zuwa mutane, maimakon ka ringa ma mutane maula, ka ringa kaskanta kanka a gunsu kana neman cewa su taimaka maka, to anan ka wadatu da kanka, ka yi kokari, ka nemi abin da zaka kare mutuncinka, ka dogara da kanka akan nima, ba sai ka bukaci abin da ke hannun mutane. Wannan abu ne wanda ya dace, balma ya wajibi ne, amma ka dogara da kanka game da abin da ya shafi Ubangiji subhanahu wataala, to wannan shine kwata-kwata bai dace ba a kullun ka zamanto kai mai dogaro ne ga Ubangiji a kowane hali dukkan al'amarinka ka mika su zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala kai roko da sabari don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a daga cikin addu'a sai yana cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiith la takilni ila nafsi tarfata aini ya hayyu cha yake ya sarki wanda yake rayayye rayuwa wadda ta kai matuka wadda ba ta da farko wadda ba ta da karshe wadda kuma tawaya ba ta riskarta ya qayyum ya ubangiji wanda yake madawwami ko kace ya wanda ya kai matuka game da tsayuwa da kansa kuma wanda shi yake dauke da lamarin kowa da komai sai yake cewa bi rahmatika astaghiith ina neman taimako da agaji bi rahmatika da jin kanka la takilni ila nafsi tarfata aini ya Allah kada ka dogara da ni da zuwa kaina daidai da kyautawar ido kada ka sa in iya da kaina daidai da kyautawar ido to dan haka dai a takaice kamar yanda bayani ya gabata kenan dangantar wannan hadisi da babi da baba kenan shi dan dabo ya dogara akan wannan busa da yake a cikin kulli domin cimma burinsa dan haka sai Allah ya kyale shi ko kuma wanda za a yi masa dabo maimakon ya tafi wajen malamai waɗanda suke ruqiya a shar'ance sai ya tafi wurin bokaye sai Allah ya kyale shi da bokaye su tatike shi kuma ba zai samu lafiya kuma ya gurbata addininsa sanan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa dan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala hal unabbiukum mal'abuhu manzon Allah ya ce ku saurara wannan ana kiranta adatu tanbihi an gane ko harafi wanda yake na fadakarwa na falkarwa shine ake cewa falkikashi wanda salo ne wanda yake na larabawa domin mutun ya taru tunaninsa da hankalinsa yaji menene za a fada masa shine yace ala unabbiukum manzon Allah ya ce ku saurara shin bazan ba ku labari mala'abuhu cewa mi ake nihi da ala'abuhu lafazin ala'abuhu alarabci shine alqabahu ma'ana yanke abu a yanke alaka tsakanin wasu abubuwa sai yace hiyan namima manzon Allah sai yace ita ce annamimanci alqalatu bainan nas shine wato cirar fada tsakanin mutane ka dau zancen wani ka kai mawa domin lafazin annamima masdar ne na fadas namma yanumu namimatan idan aka ce annamima shine naqalul hadisi li ifsadi bainan nas kirar zance domin bata abin da ke tsakanin mutane ka dau zancen wani ka kai mawa ne wanda a Hausa ake kiran shi gulma kenan ko ka ce annamimanci sai ka je ka fada ai wani naji shi yana yi da kai ko naji wani yana zagin ka kaji abin da wani yace kana nihin ka hada wato kusuma tsakaninsu to shine ake kira da wato al'abuhu idan aka ce al'abuhu shine kenan annamima shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara yace hal unabbiukum mal'abuhu shin yanzu bazan ba ku labari game da me ake nihi da al'abuhu sai yace hiyan namima shine annamimanci kenan daukan zancen wani akai ma wani domin bata tsakankanin su alqalatu bainan nas manzo Allah yace shine cirar fada tsakanin mutane ka dau zancen wani ka kai ma wani anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa annamimanci yana daga cikin abinda ke bata tsakanin jama'a masoyan juna masu kaunar juna ta yanke alaƙar da take tsakanin su ta abota tunda shine ake nihi da al'abu dan haka annamimanci wani nau'i ne wanda yake na dabo kamar yanda ɗan dabo suke kokarin raba tsakanin ƴan uwa masoyan juna kamar yanda suke raba tsakanin miji da mata ko da da mahaifi ko aboki da aboki to haka shi ma annamimi yana raba tsakanin mutane maimakon da masoyan juna ne sai su koma masu kiyayya da juna kamar yanda Allah ya faɗa فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه واتو سكن نيمان كويان واتو daga waɗannan mala'iku biyu abinda suka iya raba tsakanin miji da matarsa kenan da mu to dan haka shi annabi manci haramu yana daga cikin manyan laifuka an gane ko wanda sallah ko azumi da sauran ayyuka na ibada ba sa kankare ma bawa wannan laifi face tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana daga cikin abin da ke janyo ma bawa azaba ta kabari kafin awayi gari kiyama wal iyazu billahi dukkan annamimi da zaran Allah ya masa rasuwa to tun daga cikin kabarinsa zai ga kunnuwa shakkan suna baya kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana tafiya a cikin Madina sai ya wuce da wasu sababbin kabura guda biyu manzon Allah sai yake fada ma sahabbansa sai yake cewa da su a lokacin nan yake cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kabrai sai yace fa innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir manzo Allah yake cewa waɗannan masu kabarin nan guda biyu manzo Allah yace ana azabtar da su sai yace wa ma yu'azzabani fi kabir ba a azabtar da su a sababin wani abu ne girma sai yace bala innahu lakabir yace ku bari dai wallahi yace abu ne mai girma su a ganin idanunsu cewa abu ne wanda yake bai taka karaya karya amma abun Allah subhanahu wataala abu ne mai girma shine a lokacin nan manzon Allah sai yake bayyana ma sahabbansa yace amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima ku sanna cewa dayansu sababin abin da ya janyo masa wannan bala'i da wannan azaba ya kasance yana kai kawo game da annamimanci tsakanin jama'a ya dau zancen wane ya kai ma wane domin ya hada kusuma tsakaninsu nabiyun manzo Allah sai ya ce fa kana la yastabiqu min al-bawl ko kuma fa kana la yastanziku min al-bawl baya nisan ta kanshi game da bawali in yana bawali yakan bar bawali ya taba jikinsa ko in bawali ya taba jikinsa baya kokari ya tsaftace wannan shine sababin abin da ya janyo masa azabar kabari dan haka anan wato yana tabbatar mana annamimanci laifi ne mai girma dan haka manzon Allah ya bayyana mana ga ukubar da take samun shi a cikin kabarin shi kafin makomar sa lahira kafin awayi gari alkiyama kuma bal ma manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce yake cewa la yadkhulul jannata qattat aynan ma manzon Allah yace annamimi baya shiga aljanna in ya halitta annamimanci yana ganin cewa ba laifi bane ba halaka ne to wannan kwata-kwata ba zai shiga aljanna ba domin duk wanda ya halitta halaka ya kafir duk wanda ya halitta haram ya kafirta in ko ya dauki cewa annamimanci laifi ne ya ci gaba da yi ya mutu ba tare da ya tuba ba to ba zai shiga aljanna a karon farko sai Allah ya azabtar da shi gurgurdan laifin sa shine yace la yadkhulul jannata qattat manzo Allah yace annamimi baya shiga aljanna to dan haka dai a takaice wato bai dace ba a ce mumini ya cutanya wato da irin wannan laifi saboda abu ne wanda yake sharrin sa irin sharri ne na dan dabu domin yakan raba tsakanin jama'a sannan malam sai yazo da an gane ko wannan hadisi kenan hadisi ne na cikin sahihu muslim sai yake cewa walahuma kenan naga al-bukhari da muslim riwayar su daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min al-bayani la sihra manzon Allah yace lalle wato akwai jan hankali wato game da bayani min anan in ma ka dauke ta min ce allati tufidu at-tabi'iyya wanda take nuna bangare kenan inna min al-bayani kenan lalle wani bangare na bayani la sihira yace lalle akwai jan hankali game da wani bangare na bayani ko kuma ka dauke ta kenan min ce li bayani al-jins lalle wato bayani gaba dayansa wato dabo ne akwai jan hankali kasancewar shi bayani kada biyu ne, akwai bayani wanda kowa yana tare, kowa dukkan jama'a suna tarayya da shi. Kamar yanzu misali, in aka ce wane yaya nake ganin ka kana cikin damuwa, e bayani me ya faru, yakan iya cewa wallahi yunwa ta dame ni, kagan yace yunwa ta dame ni, kaga wannan bayani ne wanda kowa yana iya yin wannan bayani. In ka ji kishirwa ka ce na ji kishirwa, in baka da lafiya ne zaka iya cewa ba ni da lafiya, in yunwa kake ji zaka ce a yunwa nake. To akwai bayani wanda kuma ɗaiɗai kun jama'a Allah ya masu wannan ni'ima, shine wato fasaha, iya zance ke, iya zance, wanda zancen da zaka yi a cikin minti biyu sannan a gane me kake nihi, wani a cikin segonda 30 ko kuma segonda 20 zai yi bayanin kuma a kansu. Abinda wani sai ya yi kalima kamar 20 ko 30 zai iya zauwa da abinda ake nihi, to wani a cikin kalima biyar kawai zai zo da bayanin kuma a kansu, kuma har ma a fi gamsuwa akan bayanin wancan. Kamar yadda irin wannan zaka same shi a cikin mawaƙan Larabawa, zaka ji an ce ai mawaƙi kaza ya fi mawaƙi kaza fasaha, kamar yadda suka ba tutar mawaƙa suka ba Imru'ul Qais. Imru'ul Qais shine shugaban mawaƙa, sarkin mawaƙa, wanda akwai wasu baitittuka ɗarfa shi a cikin baiti uku ya zo da su, inda yake cewa fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa'in nisa'i tabibu idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu fa laysa lahu min wuddihinna nasibu yuridina thara almali haythu alimnahu wa sharhu ash-shababi indahunna ajibu. Yace idza, yake cewa fa in tas'aluni bin nisa'i, in har kuka tambaye ni game da al'amarin mata, yace fa innani basirun bi adwa'in nisa'i tabibu, yace ni masani ne mai lura ne game da, yace kuma ni likita ne game da ciwukan wannan wato rashin lafiyar mata, na san komai game da al'amarinsu. Sai yake cewa idza shaba ra'sul mar'i, idan kan mutun yayi hurhura ya zama dattijo, au qalla maluhu ko kuma dukiyar shi ta kankanta ya zama talakka, fa laysa lahu min wuddihinna nasibu, ba shi da rabo game da soyayyarsu, ba sa son tsoho ba sa son talakka. Sai ya ce yuridina sara almali haythu alimnahu, su mata wato suna rigaye-rigaye suna gangarawa tarin dukiya, duk inda suka san akwai dukiya to anan suke. Sai ya ce wa sharhu shababi inda hunna ajihu, wato farkon kuruciya matashi, wannan abu ne mai kayatarwa a gunsu. Kaga wannan abaitittuka uku ya kawo wannan bayani, shi Imru'ul Qais da ya tashi abaiti ɗaya gaba ɗaya jumlaci, shine yace arahunna la yuhibbuna man qalla maluhu wala man ra'ayna shayba fihi wa qawasa, arahunna la yuhibbuna man qalla maluhu wala man ra'ayna shayba fihi wa qawasa. Cai arahunna, ina ganin mata, la yuhibbuna man qalla maluhu, ba sa son wanda dukiyar shi ta kankanta, wala man ra'ayna shayba fihi wa qawasa, ko wanda suka ga hurhura akan shi ya tankwari yayi baka ya zama dattijo ba sa son shi. To dan haka wannan shine ake kira da bayani fasaha kenan. Fasaha, zaka ga wani in ya tsaya yana zance kai ko kuna kin shi, dole sai kun sai kaji kamar an dauke wa mutane rai, kowa ya tsaya yana sauraro. To wannan kasancewar wata kyauta ce wanda Ubangiji Subhanahu Wata'ala yake ma wasu daga cikin bayinsa, ni'ima ce daga cikin ni'imominsa, kamar da yake cewa khalaqal insana 'allamahu al-bayan. To wannan shine ake shine annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna minal bayani lasihra, lalle akwai dabu, akwai wani nau'i na dabu jan hankali game da bayani, shine fasaha. Zaka ga an tube ma mutane, in aka samu irin wanda yake da tsananin fasaha, abu wanda yake ba ƙarya sai yayi kokarin yanda zai rikida muku ita ya maida muku ita, kuga cewa abu wari sai yayi kokarin ganar da ku, sai ya gamsar da ku akan cewa baki ne. Shine wannan Ka'ab ibn Malik yake cewa wallahi, yace an bani iya zance jayayya na iya ta, yace wallahi, yace duk duniyar nan, yace in a gaban wa za a zaunar da ni, to ina da bayanin da zan iya yi in fitar da kaina, yace amma ina jin tsoron in bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabanin abu yanda yake Allah ya kunyatar da ni ya bayyana ma manzon shi cewa ga halin da ake ciki lokacin da yake zuwa yakin Tabuka. To shine anan wannan yana nuna mana nau'i ne na sihiri, amma kuma shi wannan ana kiran shi as-sihrul halal, sihiri wanda yake na halak kenan. Iya zance shi iya zance yana da amfani ka koyi zance ba dan gardama ba da yanda zaka ringa rikida ƙarya ka jefa shubha a cikin jama'a, a'a ka koyi iya zance ta yanda zaka yi kokarin taimaka ma addini ka tsamo mutane daga cikin halaka ka nuna musu gaskiya. Wannan shi abu ne wanda yake na yau. Shine anan yace inna minal bayani, lalle daga cikin bayani lalle akwai jan hankali shine dabo kenan. Minal bayani game da bayani malam sai yake cewa fihi masail, akwai mas'aloli a ƙarƙashin wannan babi. Al'ula mas'ala ta farko annal iyafa, lalle wato tsawatar da tsuntsaye domin diba cewa akwai alkhairi ko babu alkhairi. Wadarqa wato da addarq shine bugon ƙasa domin bada labari game da abin da zai wakana. Wadiyara wato da canhi shine shuhunci kenan, canhi ka daina abu ka watsar da shi kawai kayi kudirin cewa babu sa'a bayan da za a yi al'amari ka za yi minal jimti. Malam ya ce gaba ɗayan waɗannan abubuwa uku suna daga cikin dabo. Asaniya mas'ala ta biyu tafsirul iyafati waddar, wato fassara game da al-iyafa waddar kamar yanda wato Auf ibn Abi Jamila ya fassara mana. In aka ce al-iyafa wato shine tsawatar da tsuntsaye, wadar wato shine zani akan ƙasa kenan bugon ƙasa. Asalisa mas'ala ta uku anna ilman nujumi nau'un min asir, lalle ilimin taurari domin sanin abin da ke faruwa a ban ƙasa wani nau'i ne wanda yake na dabo. An gane ko nau'i ne na dabo, amma ilimin taurari domin sanin lokacin da irin wannan yanayi girgije ya taso ko kuma iska ta taso ko kuma akwai hazo da sauransu, wannan duka ilimi ne wanda yake na halak, wanda kuma shi ba wani abu bane ba wanda yake wato nasr kullu da wasu abubuwa. A na'ura ce za a sa a auna gudun iska da irin yanda yanayi yake ciki kenan. Ilimi wanda yake na metiyo shine ake kiran shi ilmul falak, ilimi wanda yake ya shafi sararin samaniya, shi wannan matsayin shi halak ne. Sannan na hudu sai ya ce al'aqdu ma'an nafsi min zali, wato kulli tare da busa shi ma yana daga cikin nau'i ne wanda yake na dabo, kamar yanda yake wa min sharrin nafafati fil uqad. Mas'ala ta biyar annan namimata min zali, shi ma annamimanci yana daga dabo, yana nau'i ne na dabo domin yakan yanki tsakanin mutane masu kaunar juna su koma makiyayin juna. As-sadisa mas'ala ta shida ta karshe anna min zalika ba'dal fasaha, lalle yana daga dabo wato shine ba'dal fasaha wani bangare wanda yake na iya zance kenan, wanda mutum zai janyo hankulan mutane domin gane gaskiya wannan halaka ne. Amma in dai jan hankalin mutane dan iya zance domin jefa su wani kwazazzabe na halaka shi ma haramun ne, dai yake da wancan daba. Na insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.